‘yan ƙasa da hukuma.
Ka sha haƙe cikin kada zalun shi, mai za ka faɗa a cikin ‘yan shi, mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan lanan ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Maganar gaskiya dai mu a nan lafiya, ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da ƙarancin wutar lantarki.
To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bill na 12,000.
An samu ci baya sosai a dangane da wannan ƙonewar babbar kasuwa tamu.
Tun daga watan 9 har yanzu ba a biya mu ba.
Yau a cikin shirin muna ɗauke da kashi na 4 kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin batutuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita. Kuma bitar tamu a wannan karan za ta karkata ne a jihohin Plateau da Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya. A dakace mu.
Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna, kullum ka gano sabon fitina. Jayayya ko neman magana sai an so juna an daina.
Madalla, masu saurare, kamar yadda kuka ji a ɗanɗanon kanin labarai, yau shirin ‘yan ƙasa da hukuma na jihohin Nasarawa da Plateau ne da ke tsakiyar Najeriya domin yin bitar wasu daga cikin lamuran da muka gabatar a wannan shekara ta 2022 da ke dab da ƙarewa dambarwa tsakanin al'ummar lafiya babban birnin jihar Nasarawa kan kuɗin lantarki da batun sake gina babbar kasuwar birnin Jos na jihar Plateau wadda aka fi sani da Jos Terminus, da ma yadda ma'aikatan jihar Plateau ke ƙorafin gwamnatin jihar ta gaza biyan su kuɗin albashi na watanni da dama na cikin al'amuran da kuka ji a wannan shiri cikin shekara ta 2022 nan da muke ban kwana da ita. Abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi mana bita akan waɗannan batutuwa.
A cikin wannan shekara mai ƙarewa ne shirin ‘yan ƙasa da hukuma ya tattauna da wasu mazauna jihar Nasarawa inda suka yi ƙorafi kan ƙarancin wutar lantarki, lamarin da ya durƙusar da harkokin ci gaba a ɓangarori daban-daban na rayuwa.
Sunana Bukari Abdullahi na Ta'ala daga lafiya. Watan Februari muna biyan 2,800 sai suka ƙara zuwa 3,400 watan uku kenan. A watan hudu suka ƙara sai koma 4,800. Watan shida kawai muka tashi sai muka ga kuɗin nefan wa'ensu 8,000 wa'ensu 10,000. To muna zaune kawai yanzu sai suka kawo mana bill na 12,000. Kuma ba wai kuma ana samun hutan ba ne da yawa.
Tun a watan biyu na wannan shekara ne al'ummar jihar ta Nasarawa suka yi ƙorafi, har yanzu lamarin bai sauya zani ba. Kamar yadda wani ɗan jarida a garin lafiya ya shaida mun.
Sunana Sadiq Abbas. Maganar gaskiya dai mu a nan lafiya, ko in ce ma yawancin sassan jihar Nasarawa ana fama da ƙarancin wutar lantarki. Bayan haka kuma sai ga shi ga irin kuɗin wutar lantarki bill ɗin da suke kawo, estimated billing ɗin da suke kawo. Kin ga kamar ni misali, gidana na da 3-bedroom flat, ana kamun bill ɗin 10,014 kowane wata. Kuma kan ki ɗauka kamar ko akwai wasu manyan kayayyakin wuta ne da yake consuming wuta 10,014. Akwai wanda ma yanzu, to saboda haka yasa dole na nemi hanya na je na samu prepaid meter. To amma makwabtana wanda ba su da mita a yanzu da nake miki magana suna biyan naira 16,000 a wata. Wasu za ki ga suka samu, aka samu wuta, wasu a rana samu wuta na awa uku. Bayanin da muka samu daga su waɗancan mutane na babban tashin wutar lantarki da aka kaddamar shi ne, su hukuma da suke rarraba wannan wutar lantarki ba sa siyan wadataccen wuta da za su raba wa jama'a da zai wadaci jama'a. Wannan shi ne magana gaskiya. Kuma duk lokacin da ka rubuta rahoto ka yi ƙoƙarin jin tabbacin su, ba za su taɓa maka magana ba. Ko ya za ka yi ba za su maka magana ba. Jama'a yanzu sun waye, suna sauraron irin rawar da ‘yan jarida suke taka, musamman kamar su sashen Hausa na muryar Amurka. Kwanaki akwai a saboda irin wannan rawa da ‘yan jarida musamman wannan tasha take takawa, an shirya zanga-zanga na lumana akan irin wannan kamfanin rarraba wutar lantarki yake a nan jihar Nasara. Kenan kin ga za a iya cewa hakan yana taka rawar gani wajen wayar da kan jama'a akan haƙƙinsu. Su san suna da haƙƙi, idan aka take musu haƙƙi suna da haƙƙi, akwai kuma inda ya kamata su kai kokinsu a saurare su.
Ni garba ina tausan kanmu, ba ma fatawar neman samu, sai za a ido a wajen damu. Me ya ƙi ni ta bidar ilimi, shi ne manufar mulkin kanmu. Allah, Allah. adakan mu afiyar kamu sojuna ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu aka tashi ne aka cin zulumu da yake bude kofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi
daga ƙarshe dai ma'aikatan gwamnatin jihar Plateau sun shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan albashi na watanni hudu da gwamnatin jihar ta yi a watan Nuwamban wannan shekara ne dai ma'aikatan jihar Plateau suka fara nuna bacin ransu kan rashin biyan su albashi
sunana Salamatu Dauda gaskiya abun bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya school fees ga komai kaje kasuwa kudin shi ya karu yayi kusan doubling ne ma ga kuma tsadan rayuwa dai ko ta ina gaskiya abun akwai matsala an ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi
don da ya fara biyan da kyau da kyau to ya sa mutane sun relax mind nasu gaba gida sai abu ya zo ya juye kuma kowa ba wai ka riga ka aje wani abu gobe ka doka ba sai salary ya yanka so ya zama ma mutane ba sauki ba ma sam-sama
tuni dai kungiyoyin kwadago a jihar suka umarci ma'aikata su zauna a gida na kwanaki biyar a matsayin yajin aikin gargadi kamar yadda shugaban sasantawa na kungiyoyin kwadagon a jihar Plateau Comrade Titus Malau ya shaida mun
tun daga watan tara har yanzu ba a biya mu ba sannan kuma akwai annual increment wanda a kowane shekara ana dan kara ma ma'aikaci saboda karin kaya a kasuwa ba su yi mamu alkawari za su biya har yau ba yi ba
a martanin sa shugaban ma'aikatan jihar Plateau engineer Sunday Hart ya roƙi ma'aikatan ne da su yi haƙuri su dawo aiki inda ya bada tabbacin za su zauna da shugabannin kwadagon don tabbatar da aiwatar da bukatunsu cikin gaggawa a wata sanarwa da ya aike wa manema labarai ya danganta rashin biyan albashin ne da rashin samun isassun kuɗaɗe daga gwamnatin tarayya a watan hudu na wannan shekara ne filin 'yan ƙasa da hukuma ya kawo muku tattaunawa kan cece-kucen da ya biyo bayan gina babbar kasuwar Jos wanda aka fi sani da kasuwar Terminus.
Sunana Reverend Father Paul Kaduko ni ne kanciya ma Plateau State. Da madayar mutane suna ce ba ya za a yi Jais Bank. Jais Bank kuma na musulunci so duk abu za a yi duk za a bi ka'idodin musulunci ne. Bugu da kari kuma akwai kashi da za a yi bayan da an gama gina 60 bisa dari ga zuwa ga Jais Bank 40 ga dari zuwa ga gwamnati. Wato da kuma zannan ba da wannan 60% din ma Jais Bank za a ba ma amma gwamnati ta riga ta magani ta ce ta sace kwamiti za a sace wanda za su duba ka da za a raba wannan kasuwa mutanen jihar Plateau suna bin ciki ne amma ko mutanen jihar ku suna bar ciki za a gina
sunana dai Muhammad Prado amma in kiya shi ne baban na jihar so gaskiya an samu ci baya sosai a dangane da wannan konewar babbar kasuwa ta mu wanda a shekarun baya kafin konewar kasuwar wannan iftila'i ya faru na kasuwa kusan santa ce wanda garuruwa da dama hatta daga Kano ana zuwa a ɗauki wa'ansu abubuwan a nan jihar Plateau ita gwamnati ta iya ƙoƙarinta domin gyara wannan kasuwar to ga gyara mu abu ne wanda zai kawo wa jihar Plateau ci gaba da kuma Najeriya baki ɗaya
a ɓangare guda kuwa kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati na kan wayar wa jama'a kai don gina kasuwar
matsayin gwamnati matsayin dattawan jihar Plateau shi ne a ci gaba da tuntubar jama'a domin su fahimci wannan manufa ba wai ya nuna ana gina kasuwan ba ne domin kin san gwamnati karan kanta ba ta wayar da mutane kai sosai ba shi yasa aka sami sabani aka sami rashin ganewa.
To sai dai daga ƙarshe batun gina kasuwan ya kai kotu inda ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Jos ta Kudu da Jos ta Gabas Musa Bagos ya shigar da gwamnatin jihar Plateau a kotu daga bisani kotu ta dakatar da batun gina kasuwar.
Cuwalla kyauta masu rai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan kuma shine cikamacin jerin shirye-shiryen bitar wasu daga cikin al'amuran da kuka ji ta wannan shiri a cikin wannan shekara ta 2022 da ke dab da karewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da sabon shiri a sabuwar shekara ta 2023 da muke tunkara yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum.
A kasa duka kan ba tarbiya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kofa da rashin tuna can baya dan kauye ya shiga alkarya.